I'ma go now. I'ma go girl. You're just Disturbia. From my head and heart like a work of art. You're just Disturbia. From my head and heart I can go so far. You can hear your name in everything I say. You can call me crazy. You made me that way. You're just Disturbia. From my head and heart.
From my head and heart.
Da 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 da